manzon Allah. Soyayyar aure ladabi shine isnadinta, na samu diyar Hausawa mai kunya ga wayo. Wayo Allah dadi
duniya isnadinta, soyayyar aure ladabi shine isnadinta, na samu diyar Hausawa mai maka
soyayya ta sani na shila, ta wanke takaicin ruhina daina zubar kwalla. Na samu diyar Hausawa na ce mata madalla, haigin aure ta bani ta yi mini oyoyo. Ta canza tunanina,
soyayya isnadina, soyayyar aure ladabi shine isnadina, na samu diyar Hausawa mai maka oyoyo. Wayo Allah ya ke soyayya isnadina,
inda fita gurin aikina ta kara mutuncina. Komai na faɗi ba ta ja sai ta yi mini abinda, na ba ta yabo domin ta ɓoye mini sirrina. Lallai mace mai addini ‘ya’yanmu suke koyo, sai ku yi koyi mata.
Soyayya isnadina, soyayyar aure ladabi shine isnadina, na samu diyar Hausawa mai maka oyoyo. Wayo Allah ya ke soyayya isnadina,
inna yi fushi ‘yar Hausawa na rarrasa ta. Sai an nuri ya rufe fuskata, ita ce mai wankin kaya wata ran da na babata. In na dawo daga aiki sai ta yi mini oyoyo. Wayo Allah daɗi,
soyayya isnadina, soyayyar aure ladabi shine isnadina, na samu diyar Hausawa mai maka oyoyo. Isnadina, na samu diyar Hausawa mai maka oyoyo. Wayo Allah ya ke soyayya isnadina,
dama mace mai addini manzon mu ya sabanta, ya faɗaitar domin aure shine a ɗabi'ata. Amma wannan tarbiya na ganta da babata, fannin ilimi babana ya kai ni wajen koyo. Abokina ya ba
soyayya isnadina,
soyayyar aure ladabi shine isnadina, na samu diyar Hausawa mai maka oyoyo. Wayo Allah ya ke soyayya isnadina,
ba wayewa in mace banga tana da biyayya ba. Koyarwar manzon Allah ba zan mata ganga ba, aljannar mata na kuma zabun koye ba. Mace mai neman aljanna to nan ta biyan wayo, halin manzon sira.
Soyayya isnadina,
soyayyar aure ladabi shine isnadina, na samu diyar Hausawa mai maka oyoyo. Wayo Allah ya ke soyayya isnadina,
ya fi min laifina in na yi maka angona. Koda da kure
ka hakina nima ya pili pina dubo nda oyono shine jinda di
sabina
sabina
soyayyar amore na da bishi ne isina hakina ga samu iyar hausawa mai yi maka oyoyo wayo Allah ya ki soyayya isina hakina